Ai yau bakwancin wa muka samu
riya ya hawo
to malama Maria ba mu labari
ai zina abin ki kokar fada na ai makaranta Hausa special primary school primary 16 nan ne na tafi community based college Kwachako na ai from 16 na gama bayan na gama na dawo dan makarantar koyon aikin lafiya matakin farko
dama can da kika bayan kin kammala secondary abinda kika yi sha'awa kenan
eh tun ina secondary dama ina cewa Allah ya gani ina so in dinga allura da in ringa taimakawa marasa lafiya kuma Allah ya jiya addu'a ta sai na je na yi clinical assistant wato makarantar koyon aikin lafiya ta matakin farko ne a wannan wata 18 bayan nan sai na dawo ne aure bayan na aure na haifi yaro na na farko bayan na yi shi na haifi yarinya ta ta biyu watan ta uku sai mai gida na ya ce na je na ci gaba da karatu daga nan shi ne aka samu min admission na tafi school of hygiene makarantar koyon aikin tsafta
ta a Kano kenan
a Kano state ba mai certificate shekara biyu
to wannan karatu da actuarian tun gar ba ya fuskanci wata matsala ta hanya ba
insha Allah ba wata matsala na fuskanta saboda na yi sa'a ta kafi na san mani kyau ba wata mishi
kuma mai gida bai ce a'a ba
mai gida Allah ya ce mai bai ce a'a
da bayan kin kammala school of hygiene da sai aka yi kaka
to bayan na gama school of hygiene mun da local government mutum da ma local government ta sponsor din mu mun yi aiki tsawon shekara uku daga sannan aka yi kirkirgar ko local government sai aka ɗebi ma'aikata daga wurin da garko daga wurin aka yaji ta sai aka yi deploying din mu ma'ana aka mai da mu muka zama ma'aikatan garko local government ina garko 1997 98 99 na koma karatu zan yi matsayin diploma na da koma school of hygiene na yi diploma ta ta environmental health officer na yi shekara biyu na gama na dawo na ci gaba da aiki a garko ina garko ina aiki aka ɗauko ni daga gaya 2003 aka kawo ni gaya har yanzu ina gaya ina aiki a asibitin gidan sarkin noma ina kula da ƙananan yara da masu ciki a ɓangaren aikin haihuwa
to duk wannan labari da ke tazayyaro mana kina fuskanta haka kika ta ba wani ƙalubale ko wata 'yar matsala akan hanya wala Allah a wajen aiki ko yayin karatu
gaskiya ni dai ba abin da zan ce wa iyayena tunda ni iyayena sun zama masu samun albarka don haka a rayuwata ta duniya tun da dai na fara magana tsarin karatu Allah ya yi gaskiya ban samu wata matsala
ko a makaranta
gaskiya ban
ba malamin da ya tauka miki ko wani course da ya baki wahala
gaskiya babu Allah ya bani wannan nasiba
to yanzu me ye burinki a wannan aiki da kike yi ina ki san ki kai
yanzu wannan burina a wannan aiki ai buri ma na gama shi tunda na shekara 20
kina aiki
ina aiki alhamdulillah alhamdulillah Allah ya kara na bi daraja da daukaka nagode wa Allah nagode wa Annabi Muhammad sallallahu Allah sallallahu alaihi wa sallam ina da yara na takwas ɗaya ta mutu guda ɗaya babba ne masa aure har ya haihu yana kwatano yana
kin kika tura shi kwatano
yana kwatano to wannan Allah ya dace gama
kuma yaran naki duka sun yi boko
eh duk sun yi boko sun gama ma wasu ne musu aure mata guda biyu a ciki ɗayar tana nan tana volunteer community supervisor ai community mobilizer a gudun
sai suna karatu
duk suna karatu
to a ɗan takaitaccen lokaci wani irin shara ki ba matasa musamman mata
Laura da zan ba matasa mata abu mafi a alliance tun da yanayin zamani addinin mu ya yarda kai komai na zamanin ka to abinda nake ba ƴan uwan mu matasan mu mata da Allah su dage su ma su rinsa makansu a cikin karatu saboda mutum zai dogara da Allah ya dogara da baiwar da Allah ya masa ta karatun nan a cikin karatun nan zai samu komai da yake son samu na duniya da na lahira
to madalla mun gode baraka Bashir Murya Amurka daga Kano a Najeriya